إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناتنا نيمنا يمتين الشعدين يكو قوات الجماد الثانية هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta daidai da 12 ga watan 12 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan masallaci mai albarka Masjid al-Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi daya wannan kuma shine darasi na 53 a cikin wannan littafi mai albarka yanzu aka sauke ni ne daga na dan makara da yawa daga lecture aka ajiye ni ana ajiye ni dan da na ga malam ko mu hakura yace an hahada kayan karatu nace to ba matsala bari mu zo mu taba insha Allah so wannan shine darasin mu na 52 a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama na'am 53 yawa darasi na 53 haka ne a darasi na 52 mun yi karatu akan sallama ga ahlul kitab mun ji a sunna abinda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kar a fara wa ahlul kitab da sallama kuma in an hadu da su akan hanya a matsayi su gefe guda kar su ji cewa suna da wata izza a cikin garin musulunci mun karanta hadithin ya da Imam Muslim ya ruwaito shi la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idha laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaki to malamai sun tattauna game da mayar musu da sallama in su suka yi sallamar za a mayar ko ba za a mayar ba wasawabu wujubuhu wanda muka ce kauli wanda yake na daidai shine wajibcin arrad wato mayar musu da sallama har ma aka ce akwai bambanci tsakanin mayar musu da sallama da yan bid'a sai aka ce su yan bid'a an umarce mu ne da mu kaurace musu su kuma wancan ahlul kitab ba a yi wannan umarnin ba har ma ya tabbata cewa annabi ya zo ya ga majalisi akwai musulmi da waɗanda ba musulmi ba yana yin sallama ainihin wato a gare su kamar yadda ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarkin Rome Herakla ya ce assalamu ala man tabi'al huda to mun tattauna game da shin idan mutane da yawa suka zo shigewa idan ɗaya ya yi sallama ya isar wa sauran haka waɗanda suke zaune idan ɗaya ya maida sallama ya isar wa sauran to shin wannan wato mayarwar farilla ce ko ba farilla ba ce wasu suka ce fardu kifaya ne wato ba wai kowa da kowa sai ya amsa ba in ɗaya amsa ya yi amsa a madadin sauran kamar yadda in ɗaya ya yi sallama ya yi sallama a madadin ragowar da haka wannan ba lallai ba ne sai kowa ya maida sallama ɗin kamar yadda ainihin wato muka karanta duk da cewa a cikin hadithin akwai Sa'id ibn Khalid wanda Abu Zur'a ya ce da'ifi ne haka ma Abu Hatim to mun karanta kuma fasalin da ke magana akan al-isti'dhan neman izini bayan an yi sallama sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ce idan mutum yayi sallama ya kuma nemi izini har sau uku in an yi masa izini ya shiga in ba ya masa izini ba bayan isti'dhani sau uku to sai mutum ya juya ya tafi sa wannan shine abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana neman izini ne dan kada ido ya ga abin da ba a so ya gani kamar yadda annabi ya ce innama ju'ila listi'dhan min ajalil basar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin tsiyayarwa wani mutum idanu da yaga yana leko shi ta ainihin wato tsakankanin kofa ko tsakankanin window yaga yana leko shi ya kusa ya sa abin taja kai ya tsure wato ya tsire masa ido har yake gaya masa inna ma ju'ila listi idanu min ajalil basar wanda wannan shine al-hakam ibn abi wato Allah ibn abi al-as wanda mahaifi ne ga Marwan ibn al-Hakam wannan kuma yin sallama kafin isti'izani wannan shine ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace da kuma a ilmance mutum ya fara yin sallama sannan kuma ya nemi izinin a aliju ko kuma in shigo kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana zuwa shi kuma sai ya fara isti'izani kafin sallama yana zuwa yace in shigo sai aka Annabi ya ce aje a koya masa yanda ake neman izini fara sallama sannan sai kuma ya nemi izini قال المؤلف رحمه الله تعالى وكان إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلا يدخل عليه أحد إلا بإذنه واتو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إذن يشيغ ونقول إذن يكسن يكتئت أتكي كما يند يشيغ جيران قونا كو يشيغ ونلمبو يسا كموان أبا جنق وفاي سعيب دون ذي شغو سي أنتم بيشي to duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani guri da yake son ya kebanta to yakan umarci wanda zai tsare kofa ba wanda zai shiga wajensa sai an nemi izinin sa kamar yanda yayi wata rana yana ciki sai aka ce ga sayyidina abubakar ya zo aka ji aka nemi izini yace ka ce ya shigo kuma ka ce a wato dan aljanna ne haka ana nan sai ga sayyidina umar ya zo yace shi ma ka ce ya shigo kuma kai masa bushara da aljanna har ma aka ce da sayyidina Uthman zai shigo sai da ya dan tashi ya dan gyaggyara yace zan yace bazan ji kunya aka ce to Abubakar ya shigo baka gyara ba Umar ya shigo shi ma baka gyara zaman ka ba amma sayyidina Uthman yana cewa zai shigo aka ka tashi ka gyaggyara yace bazan ji kunya wanda mala'iku suke jin kunya sa ba to kaga wannan yana nuna maka hikimar isti'izan sai da ya gyaggyara yanda yake so sayyidina Uthman ya tarar da shi sannan yace a ce ya shigo amma ya masa bushara da aljanna amma akwai jarabawa a gaba an fahimta ko to wannan yana gaya maka cewa in mutum ya dan shiga wani guri da yake son ya dan yi wani kebanta a ciki kuma ya bar wani a bakin kofa to duk wanda zai zo sai an je an ce wane ne in ka bashi izini ya shigo sannan sai ya shigo wannan hadisi ne wanda yake Hassan Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Adab hadisi na 2588 Imam An-Nasa'i a cikin Al-Kubra cikin Al-Manaqib hadisi na 877 hadisin Tha'a Nafi' ابن الحارث الخزاعي رضي الله عنه سنن حسنه الألباني في سنن أبي داود وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك أما نيمن إذنن دا الله يأمر تباي سيوا إيا ينجدنسو ومن لم يبلغ الحلم دم يارن دا ببلغ ببكي لوكة مفركبا في العورات الثلاثي a lokacin yin tsiraici guda uku qabala al-fajri kafin sallar asba wa waqta adh-dhahira da lokacin garjin rana wa inda an-nawmi da lokacin bacci ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum thalath marrat min qabli salati al-fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha thalathu awratin lakum an gane ko wannan yake ishara zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya umarci ainihin wato al-mamalik shine bayi wa man lam yablughil huluma da yara kanana da basu balaga ba fil aurati thalath a lokacin da mutane suka fi wato yin tsiraici guda uku ma'ana abinda yake nufi da waqatul wato al-aurati thalath lokacin da zaka samu mutum yakan dan tuba kayayyaki manya daga shi kila sai gajeren wandansa ko sai kayan baccinsa da sauransu ko sai dan abunan tawul ko wani zani da ya daura saboda lokaci ne na hutu lokaci ne da ba a saba kawo mutum ziyara ba da aka yakan tube dan ya dan samu bacci sai aka ce qabala salatil qabala al-fajr kaga in ba darura ba ko wata haja wadda take matsananciya me zai sa ka je wa mutum kafin sallar asuba a kaga da wahala kaga kuma lokaci ne dama bacci ne na dare ya cire dukkan kayan da aka san shi da shi, ya cire malin, ya cire rawanin, ya cire alkyabba, ya ajiye kandiri, ya yi wane ne daga shi sai shi fi sabilillahi yana kuma ka wado masa ba isti'dani, ai kai mata addanci ko yawa. To kaga a daidai wannan lokaci ne da ba a saba mutun ya hauro wa mutane ko ya shigo mutun wuri ba, da haka zaka samu mutun ya bararraje ya sakata yana walawa. To lokacin in mutun wani dalili yasa zaka zo wajen sa a daidai wannan lokacin sai ka nemi izini. Wa waqatan dhahira, da lokacin garjin rana, ka san yawanci mutane musamman mu ba mu saba haka ba, yawanci za ka ga ana dan yin kailula da rana. To mu za ka ga muka fita ko sana'o'in mu ba ma dawowa gida, yawanci mutun ya fita tun safe za ka ga sai yamma, amma ma'aikaci ne ya fita sai dai an tashi daga aiki da sauransu. To za ka ga su za ka ga wancan lokacin ko yanzu kasashen Laraba za ka ga an fito sallah kamar Saudiya, irin su Dubai da wanda suke zuwa za su gaya ma mutum in aka fita kamar da azahar ko wani abu mai kama da haka, to in aka tafi za a ga ba a dawowa ma wani lokaci sai da daddare ko sai da magariba. Da haka tun daga wannan lokacin in mutum tun da su ba su da matsalar wuta, ba su da matsalar security, ba su da matsalar wani ma za a ga kwana ake ana kasuwancin ba abin nan ba. Da haka lokacin bacci wani lokaci za a ga daga azahar din nan an fito sallah, aka je aka yi sallah mutum gida zai je ya rufe shago, zai je ya ci abinci, ya kwanta, ya huta, sai can la'asariya sakaliya, sannan sai kuma mutum ya dawo ya bude shago. An gane ko? To shi ma wannan waqatu dhahira, lokacin da rana ta yi zafi, dan kayan jikinka ko singileti ce sai ka dinga jin tana dan damunka saboda yanayin da ake ciki na bazara ko zafi. To sai ga mutum wani lokaci yana dan cire duk kayan da ba za su bashi dama ya sha iska ba, yana cire su ya ajiye. To shi ma wannan waqatu dhahira din in mutum zaka ziyarce shi ko kaje, to shi ma koda kai dan cikin gida ne, ahlul baiti ne, ana maganar fa ahlul baiti, ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinkumul ladina malakat aymanukum, kaga wannan yan cikin gida ne, wal ladina lam yablughul huluma, yan yara haka na cikin gida da kuma kila makauta da suke shigowa yara da basu balaga ba. To wannan lokaci ne da shi ma tunda an saba ana dan cire kayayyaki dan a sha iska, to shi ma kar ka fada wa mutum ba tare da neman izini ba. Wa inda nawm, sai kuma wa min ba'di salati al-isha, bayan sallar isha shi ma shine wa inda nawm, lokacin bacci. To wannan su ne lokutan da mutum yawanci za ka ga kan cire kayayyaki wa'inda suke na yau da kullun wanda aka saba ganinsa da su, saboda yana so zai kwanta ya huta ko ya bacci. Fakana ibn Abbas ya'muru bihi, Abdullahi dan Abbas shi ma yana umarni da shi, wa yaqulu, yana cewa tarakan nasu al'amala bihi, mutane fa sun bar aiki da wannan umarnin, ya ayyuhal ladina amanu liyaskat, ka shigawo mutum kafin sallar asuba, lokacin garjin rana, lokacin bacci, sai kai isti'dani. Wa qala ta'ifa, wasu daga cikin malamai kuma suka ce al-ayatu mansukha, wai wannan ayar da tana aiki amma an shafe ta, amma wanda ya tafi akan cewa an shafe wannan ayar walam ta'ti bi hujja, wannan ta'ifa din basu kawo hujja ba, ba za kuma kai da awan naskhu ba dalili, ba za ka ce ga wani nassi da yana aiki amma yanzu an soke yin aiki da shi, me ya soke shi ka kasa gabatarwa, me ya dalilin sokewar, babu a ba a soke nassi ba tare da dalili ba. Da haka wa'inda suka yi da'awar cewa wannan aya mansuha ce, wannan hukuncin an shafe shi, ba su kawo hujja ba. Wa qala ta'ifa, wasu malaman kuma suka ce amru nadabin, wannan umarnin ya ayyuhal ladina aman liyasta'dhinkum alladina malakat aymanukum, wa'inda wato abinda hannayenku ya mallaka na bayi da kuyangi, walladhina lam yablughul huluma, da wa'inda basu isa mafarki ba, basu balaga ba, lalle su nemi izini in za su shigo wajenku. To wannan sai wasu suke ganin umarnin, duk da an ce ayu walladhina amanu liyasta'dhin, kaga umarni ne, suka ce amru nadabin, umarni ne na mustahabbi ba na wajibi ba. Walaysa ma'aha ma yadullu ala sarfil amri ala zahiri, to wannan tawagar ita ma ta malamai, wannan bangaren su ma babu wani abu da ke tare da su da zai nuna kawar da wancan umarnin daga wajibi zuwa ga mustahabbi. Asalin umarni daga Allah wajibi ne, asalin umarni daga manzon Allah wajibi ne sallallahu alaihi wasallam, har sai in an samu wani dalili, wata karina da ta nuna wancan umarnin na Allah ba na wajibi ba ne, wannan umarnin daga annabi ba na wajibi ba ne, amma asalin umarni wajibi ne. An fahimta? Yawa, sai in an samu dalilin da ya cire shi daga wajibci zuwa wani abu daban, kamar sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi liman sha'a, kalmar liman sha'a ta nuna wancan umarnin mustahabbi ne. liman sha'a karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna, kaga wannan ya nuna cewa wancan yin sallan nafila kafin magriba da annabi da cewa yin sallu qabala al-magribi sallu qabala al-magribi sallu qabala al-magribi yayin shiru, to da duk wanda yazo sai yayi raka'a biyu sai yayi nafila kafin magriba. Amma abin da yasa zaka wani yazo yayi, wani yazo kawai baya yi saboda an ce liman sha'a, liman sha'a ya nuna wancan umarnin ba na wajibi bane, an fahimta. Wa qala at-ta'ifa, wasu malaman kuma suka ce al-ma'amuru bihin nisa, wa'inda ake umarta a wannan ayar mata ne. Ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinkum, wa'inda aka ce in za su shigo guri kafin asuba lokacin garjin rana ba lokacin bacci sai sun nemi izini, mata ake magana, mata aka ce su nemi izini. Haka wata ta'ifa cikin malamai suka ce khassatan da mata ake kawai, wa hadha zahirul butlan, wannan ra'ayin bacin wannan ra'ayin a bayyane yake, a wannan ai kauli ne wanda yake batil, bataccen wannan kauli ne kace wannan umarnin da mata ake. To kuma wa qala ta'ifa, wasu malaman kuma sai su kuma sai suka faɗi akasu hadha, akasun wannan, suka ce da maza ake kawai, suka ce wannan umarnin da maza ake kawai, zallar umarnin na maza ne banda mata. Nazaru, abinda suka duba sun yi sun kalli ila lafazi alladhina, ya ayyuhal ladhina amanu, suka ce alladhina ai jam'i ne na maza, an gane ko, haka suka ce. Walakin Ibn al-Qayyim yace sai dai, ko kuma Abdullahi dan Abbas yace siyaqul aya, amma fa in ka kalli bayanin da ayar ta koro, ya abahu yana kin wannan kaulin shi ma, fata'ammalhu, ka lura da abinda ayar ta ce, ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul ulma minkum thalatha marrat, lakin ka kalli siyaqin ayar ba zai karbo wayannan tawila tawilan da muka karanta ba. Wa qala at-ta'ifa, wasu malaman kuma suka ce kana al-amru li'illatin, wannan umarnin dama an yi shi ne saboda wani dalili, zala bi zawaliha, kuma yanzu wannan umarnin ya gushe, bi zawaliha da gushewar illar da ta sa aka yi umarnin, wa hiyal haja, ita ce bukata. In ka san wanda zaka yake ciki a kwance a kintse yake, ba tsirara tsirara yake ba, to shi kenan, dama bukata ce ta ce ta sa aka ce ka nemi izinin, to sai ka san cewa wanda zaka zo wajen nasa a kintse yake ba a tsirara yake ba. Haka wasu malaman suka ce wannan ai shi umarnin wani dalili ne yasa aka yi shi, in akwai dalilin akwai umarnin, in ba dalilin babu umarnin kenan. Farawa Abu Dawud fi sunani, Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa ya ruwaito anna nafaran qalu li ibn Abbas, wasu mutane suka ce Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu, kaifa tara hadhihi al-aya, ya kake fahimta ko kake gani game da wannan aya, allati umirna fiha, wadda aka umarce mu a cikin ta, bima umirna, da abin da aka umarce mu, wala ya'malu biha ahadun, amma ba mu aiki da ita. Fa qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas yace inna Allah hakimun raufun bil mu'minin, lalle Allah madaukakin sarki gwani ne kuma mai tausayi ne ga mu'minai, yuhibbu sitra, yana son sitra, yana son rufin asiri, wa kana an-nasu laysa li buyutihim suturun wala hijalun, a wannan lokacin na farko ai mutane gidan wato gidajen su babu wato shamaki, wala hijalun babu labule, daga da daki kawai ba labule, ka shigo kawai daga ba labule ba kaza, da mutane haka suke rayuwa, gidajen su babu wata sitira, dakunan su babu wata sitira, babu wani labule da ya kare. Farubbama da khalal khadimu aw al walad saudiya, sai ga boyi boyi dan aiki ko bawa ko mai hidima yakan shigo, awul walad ko da, aw yatimatur rajuli, ko mareniyar mai gida, mareniyar mutum, wadda wata mareniya ce wadda mai gida yake kula da ita, war rajulu ala ahli, ko kuma mutum ya shiga wajen iyalansa, zai kuma za ka ga ba labule ba abin nan, wani lokaci sai ka shiga ka ga mutum shi ma bai ji dadi ba, kai ma baka ji dadin yanda ka ganshi ba, da aka fa amarahumullahu bil isti'dhan, sai Allah ta'ala ya umarci mutane da neman izini, fi tilkal awrat, a irin wayannan lokutan da yawanci mutane kan yi tsiraici, ma'ana kan sanya tufafin iya na bacci, libsatul mutafaddili kenan kamar yanda ibnu imrul qais yake fada a cikin ainihin wato shu'ara'ul jahili faja'ahumullahu ta'ala bisutur wal khair sai Allah ta'ala yazo wa mutane da basira da fasaha sanya labule wal khair yazo musu da alheri na sanya shamaki sanya kofa sanya kaza yanda in kazo ba yanda zakai ka hangi cikin gurin mutum kamar suna nuna wannan shine haja din to yanzu tunda in kazo da wuya ga daki hanhai zaka tarar da daki da labulansa to ai wannan kaga ya nuna cewa ba bukatar kenan tunda ko kuma da bukatar kai isti'izani amma in kazo ka tarar da an dage labule ai ba bukatar isti'izani tunda kana dama shi wanda yake ciki baya ba cikin wani yanayi yake ba dan da kansa ya dage ya bar gurin a bude falam ara ahadan ya'malu bidhalika ba'du yace to tun daga nan ko ban ƙara ganin wani wanda yake aiki da wannan hukuncin ba bayan an samar da wannan ma'ana sai wasu malaman suka tafi akan cewa wannan umarnin in akwai bukata yana nan in babu bukata baya nan ka koma cikin sahiwa wato sunan abi dawud cikin al-adab hadisi na 2592 daga ibnu abbas radiyallahu anhuma kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan athar din a cikin sunan Abi Dawud zuwa ga shi Abdullahi dan Abbas mauqufan wa kada ankara ba'dhum thubutahu amma wasu malaman kuma sun yi inkarin tabbatar wannan magana wa da'ana fi Ikrimah wani ma cikin malaman yayi suka ga Ikrimah cikin almajiran Abdullahi dan Abbas akan wannan fahimta wa lam yasna shay'an bi komai ba wa da'ana fi amr Ibn Abi Amr sannan yayi suka ga Amr Ibn Abi Amr duk akan tabbatar da wannan hukuncin wa qad ihtajja bihi sahiba as-sahih sai dai ma'abuta wato sahih duk sun yi hujja da wannan ka wato ma'abuta sahih sune Imam al-Bukhari da Imam Muslim fa inkaruhu dan haka inkarun wannan hukunci wannan magana ta'annutun tsabar tsanani ne kawai la waje halawu bai da wata fuska da za a iya fuskanta dan haka wasu sun yi inkarin tabbatar da shi kuma har sun yi suka ga Ikrima sun kuma yi suka ga Amr bin Amr wato da yake da suke tabbatar da wannan hukuncin sai dai ma'abuta sahih wato Bukhari da Muslim duk sun yi hujja da haka da haka inkarin wannan hukunci ta'annutul la waje halahu wa qala at-ta'ifa wasu malaman kuma suka ce al-ayatu muhkamatul la dafi alaha lahu ko laha wato al-aya ita wannan ayar wato muhkamatun aya ce da take muhkama har yanzu la dafi alaha ba abinda zai tunkude ta har yanzu ayal ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum har gobe tana nan wannan shine ra'ayin wasu malaman suka ce wannan ayar muhkama ce was sahihu malai ce zance mafi inganci annal hukuma shi wannan hukuncin mu'allalun bi'illatin wato wannan hukuncin mu'allalun bi'illatin kad asharat ilayha al-aya fa in kana hunaka ma yaqumu maqama listi'dhan min fatihi babin فتحه دليل على الدخول أو رفع سترين أو تردد الداخل والخارج ونهوه أغنى ذلك عن الاستئذان وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد من فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت انتفى سكتي زنتي في إنغانتي شيوان حكونتين يناتفيا نيدا دليل انسا abinda ake nufi shine kaman yanda ayatai ishara ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum kaga ayar tana magana akan lalle a nemi isti'izani to sai zaman tofa in kana hunaka ma yaqumu maqama isti'izani in aka samu wani abu wanda zai iya tsayawa a matsayin isti'izani min fatihi babin na bude kofar kofa ce dama a bude ka ganta an gane ko fatuhu budewar da akai kana zo haga gurin labulan an dage shi to dage labule ba bukatar isti'izani na ciki da kansa ya dage labulan ya dora akan kofa to wannan baka bukatar kace in shigo kana zuwa gashi yana ganin ka kana ganin sa kofa bude shi ya bude kayansa to sai suka ce idan kofa a yaya take a bude to wannan bude kofar da aka yi dalilun ala dukhul dalili ne na baka izinin ka shiga dan da ba a so ka shiga sai a saki labule da ba a so ka shiga sai a turo kofar a rufe to kaga shine in ka zo ba za ka tura ka shiga ba sai ka nemi izini kaga in ka zo ba za ka yaye labulan ka shiga ba sai ka nemi izini amma ka zo ka tarar da kofar an bude ta ka tarar da labulan an yaye shi to wannan ya baka izinin ka shiga aw raf'i sitrin ko dage labulan aw taraddudid dakhili wal kharij ko kaikawan mai shiga da mai fita kofa ce kawai gashi nan kana tahowa ma wani ya fito daga ciki wani zai kuma shiga aiwa babu bukatar istizani get ce ta shiga cikin gida ko ta shiga wata ma'aikata ko ta shiga wani office ana ta kara kaina wani na shiga wasu na fita zaka shiga banki ya kai istizani kofa ce ga ta kana shiga wani yana fitowa kana fitowa wani yana shiga to irin wannan wurin wanda yake ana kai kawo a ciki wani na shiga wani na fita ba a buƙatar isti'izani na wa nahwihi da makamancin haka wannan shige da fitan agna zalika ya wannan ya wadatar anil isti'izani ba sai ka nemi izini ba an gane ko kar ka zo kofar banki a ce mallan tun da kana tsaya nan ka ce a wai in shigo a Allah gafarta mallan tsantsenin naka yayi yawa eh kada kallo gashi nan wa kaga ana ba wanda ake wa isti'izani kofa ce dama shige da fice ake ta yi kai ma kana zuwa yi ka sa kai an gane ku a ba ka zo kan share wajen auyi da yawa an ce wai mallam security ce ya mallam tun da zaka na tsaye wani kake jira ka ce a wai so nake dama in ganka ainihin wato ka bani izini in shiga ciki an gane ku to wannan ba buƙatar isti'izani wa in lam yakun ma yaqumu maqamahu amma in babu wani abu da ya tsaya a matsayin isti'izani kenan yanzu qararawa isti'izani ce kana zuwa ga gidan yan gayu ne ga qararawa a bakin kofa ka dan danna ko wani dan abin nan me yake ce masa na'am ya ba abin nan ba dan me dan ƙara haka wani za ga wata engineer ce haka ko in ka dan danna yawa ko wani wata qararawa ko abin nan in ka danna wannan abin nan ka dan danna su can na cikin gida za su ji ainihin wato ana abin nan to wannan yanzu in ka zo ka tarar da wannan gida ne babba in ma kana ta cewa in shigo ba lalle a jiyo ka ba amma su ma sun san ba sa jiyowa in ana ciki dan haka wanda yake waje ba lalle su san ya zo ba sai suka sa yan wannan qararawar ko wannan dan sarin din a bakin kofa yanda in ka danna za su ji a can cikin gida ana magana gate wannan ya dauki ma'anar isti'izani yana da ma'anar isti'izani ko sai dauki ma'anar isti'izani to inda wannan kaga shi ma baka bukatar ka ce in shigo da ka danna kawai sai aka bude ma kofa shikenan kawai ka shiga da haka fa idza wujida al-illatu in aka samu dalilin isti'izani wujida al-hukm to hukuncin isti'izani za a same shi wa idan tafat idan wato illar ta kau ta koru in tafa to hukuncin ma ya koru an gane ko yawa idan aka samu illar da za ta sa dalilin da zai sa kai isti'izanin sai kaga gashi a zahiri to hukuncin isti'izani yana nan idan dalilin yin isti'izanin babu shi to hukuncin isti'izanin shi ma an dauke shi babu shi kamar misalin da na baku na shiga banki ko wata ma'aikata da ake shige da fice ai mun ce shige da fice shi ma isti'izani ne dan ba wanda kaga yana tsayawa sai ya nemi izini kawai da mutum ya zo sai ya shiga kuma shi ma wasu suna fitowa wasu suna shiga to wannan ya nuna maka cewa babu wani doka na za a shiga sai an yi isti'izani to yanzu tunda kaga haka yanzu baka bukatar isti'izani an gane ko amma ka zo ka tarar da kofa a rufe kan ka zo ka tarar da wani a bakin kofa ɗaya bayan ɗaya yake shiga sai ya dan yi nokin ko ya yi buga waye wane ne ya aka yi aka kaza kaza a ce to shigo to kaga shi ma in ya fito kai ma in zaka yi kaga in zaka shiga kai ma sai kai mai isti'izani dan haka ma'ana wannan mallan yana nuna maka cewa in akwai illa akwai hukunci in babu illa ba hukunci illa da ake nufi a nan shine in akwai dalili na isti'izani to hukuncin isti'izani yana nan in ba dalilin to babu isti'izani faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi adhkaril utas fasalin da zai magana game da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da zikirin atishawa tabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbul utas Allah yana son atishawa wa yakrahu at-tatha'uba amma baya son hamma shi kuma gogan yana son hamma baya son atishawa. An gane ko? Yawwa, saboda kaga a cikin atishawa akwai zikiri, hamma fa ba zikiri, kaga shi duk inda ba zikiri yana gurin. An gane ko? Fa idza adasa ahadukum, idan ɗayan ku yayi atishawa, wa hamidallahi, ya gode wa Allah, yace alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, haqqi ne akan duk muslimin da ya ji shi, an ya kula lahu yarhamukallah, yace masa yarhamukallah, kada ɗaya ya faɗa kuma kai ma kai shiru, ya ku ta gaishe shi. An gane ko? Dan wannan cincirin da iska in ya makale, yanzu da Allah, in kai ta karkare zaka yi ta makaliya kake ji, a wani yaji zaka ji hancinka ko zaka ji ba dadi, da aka ya kamata mutum ya gode wa Allah in ya atishawa, dan in ya ta karkare ta ho ta makale ta ki tahowa, sai duk mutum ya ji ba dadi, kuma ya ji lalle lalle, in ka kalle shi zaka yanayin sa ya nuna yana bukatar ta fito. An fahimta? Yawa, da aka in mutum ya atishawa sai ya gode wa Allah. To in kuma ya gode wa Allah, haƙƙi ne ga duk wanda ya ji ya ce alhamdulillah, shi kuma an ya kula lahu, ya ce masa yarhamukallah, shi kuma da ya ji an ce yarhamukallah, to shi kuma sai ya karasa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. To kaga duk wannan ai kaga zikiri ne kuke tayi a tsakankanin ku, yayi atisha ya ce alhamdulillah, ka ya ce masa yarhamukallah, duk zikiri ne, ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, kaga duk zikiri ne. To wannan shedan baya san haka, Allah ta'ala shi kuma yana san zikiri. Wa amma tasa'ubu, amma hamma, fa inna ma huwa min ash-shaytan, daga shedan ce. An gane ko? Fa idza tasa'aba ahadukum, dan haka idan ɗayan ku yayi hamma, falyaruddahu mastata, to ya mayar da ita gurgudan iko, ko ya sa hannu ya tare, ko kuma ya dan tattakure bakin, kada ya bari ta fita yanda shedan yake so ta fita din. Fa inna ahadukum idza tasa'aba dhahika minhu ash-shaytan, manzo Allah yace domin ɗayan ku da ya hangama baki yayi hamma, sai shedan ya tuntsire masa da dariya. Zakarahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya ambaci wannan. Da aka ga shi shedan yana son hamma, da aka da mutum ya ji hamma ta taho, sai ya tare ta, ya mayar da ita gurgudan iko. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adab, hadithi na 6223, da hadithi na 6226, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. وفي صحيحه ايضا اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله, منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول idan ɗayan ku yayi atishawa ya ce alhamdulillah, dukkan godiya ta tabbata ga Allah. Wal yaqul lahu akhuhu, dan uwansa da yaji ya ce alhamdulillah, to shi kuma dan uwansa aw sahibuhu, ko abokinsa, sai ya ce yarhamukallah. An gane ko? Yawa, a gane, za ka ga wayannan ƴan azkar ɗin, ƴan takaitattu, sai ga su nan suna da yawa, amma za ka dinga jin ana shirin. Akwai wani da na sani da kayi atishawa sai ce karamukallah, shi kaga duk bayanin da ake bai ji me ake cewa ba, yarhamukallah, ban sani ba ko akwai irinsa a nan, yarhamukallah, haka ake fa, ba akramakallah ba, ba akramakallah ba, yarhamukallah. Falyaqul, to shi kuma mai atishawa sai ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yahdikumullahu, Allah ya shiryar da ku, wa yuslihu balakum, Allah ya gyara zukatanku. Kaga ana taiwo juna addu'o'i kenan. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Adab, hadithi na 6224, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Wa fi sahihi Muslim, ya zo cikin sahihu Muslim, idza aqasa ahadukum, idan ɗayan ku ya atishawa, fahamidallaha, ya gode wa Allah, fashammatuhu, to ku gaishe shi, wa in lam yahmadillaha, in ku bai gode wa Allah ba, fala tushammituhu, kar ku gaishe shi. Da ya atishawa kawai ya yi shuru, sai kuma ku yi masa shuru. Akwai wani abu da na ga mata suna yi, banzan in mutum yaro ya atishawa sai banzani ba, ko sun daina yi yanzu? Aw, suna yi ko? Har yanzu bayan Allah, ina jin ba su san zikirin da ake yi bai zo musu ba, bai je musu ba har yanzu. Da yaro ya ci sha sai ya ce, to da ɗan sauki yanzu ko? Yawo, ta alhamdulillah. A gane ko? Yawo, yawo, to gagani, saboda haka in mutum ya yi atishawa ka ga bai ce komai ba, kai ma kanka ce komai, sai kai shiru. In kuma ya yi godiya ga Allah, sai ka gaishe shi. Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Az-Zuhd wa Raqa'iq, hadithi na 2992, hadithin Abi Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu. Na'am. eh a in ya ce in ya ci sha ai kaga ba zai ma iya amsa ba ai babu ita a kansa sai ai masa shuru kawai ai da ma an ce in ya gode wa Allah to bai gode wa Allah ba shi ma ai to ai shine ai to yanzu ba laifin ka bane ai baka gaishe shi ba yawa na'am to wannan kaga in an dauke shi a babin karantarwa dan yaro sai in an yi ga abin da ake fada wai da yayi atishawa sai mahaifiyar ta ce alhamdulillah to in tayi a matsayin koyar da shi take in yayi atishawa haka ake fada yanda zai taso da abin to kaga wannan babin koyarwa ne wannan abu ne mai kyau an gane ko yawa abu ne mai kyau tunda kaga shi ya kamata ya ce alhamdulillah ba ita ba to amma tunda ta san yaro ne kuma a wajen ta yake koyan abubuwa dan ya san an yi atishawa ba shuru ake ba ga abin da ake fada sai ga iyaye in yaro yayi karami ya atishawa sai su ce masa sai su ce alhamdulillah ba dan ya bada amsa ba dan ya ji me ake fada wannan yana da kyau wa fi sahihihi a cikin sahihu muslim haqqul muslim ala almuslimi 60 haqqin musulmi akan dan uwansa musulmi guda 6 ne idza laqiyahu in musulmi ya hadu da dan uwansa musulmi fa sallim alai kai masa sallama idza laqitahu in ka hadu da dan uwanka musulmi fa sallim alai kai masa sallama wannan haƙin sa ne eh ba sai ka mun karanta babin sallama a can ba sai ka san shi ba wa idza da'aka in ya gayyace ka wata walima fa ajibhu ka amsa wa idza stansahaka in ya nemi ka gaya masa gaskiya ko ka bashi shawara ko kai masa nasiha fansah lahu kai masa nasiha ka gaya masa gaskiya ka bashi shawara yazo ce da Allah wata shawara ce kaza nake so nayi gaya masa tsakaninka da Allah wanda ko kai ne haka zaka yi shine ma'ana wa idza stansaka fansah lahu wa idza adasa wa hamidallah idan yi atishawa ya gode wa Allah fa shammituhu ka gaishe shi wa idza mata idan ya mutu fattabi'uhu ka raka shi wa idza marida in yayi rashin lafiya fa auduhu ka dubo shi wannan duk musulmi yana da wannan haƙin akan dan uwansa musulmi wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Adab hadithi na mujalladi na 5 hadithi na 2162 hadithin Abi Huraira radiyallahu an wal Tirmidhi an Ibn Umar Imam Tirmidhi ya rawaito hadithi daga Abdullah dan Umar Abdullah dan Umar yake cewa allamana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda al-Udasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu lokacin atishawa an naqula mu ce alhamdulillahi ala kulli hal ce manzon Allah ya koyar da mu wannan kuma hadithin hasan ne Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin al-Adab hadithi na 2738 wa hassanahu al-Albani fil Irwa Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Irwa'ul Galil mujalladi na 3 shafi na 245 haka a cikin Al-Mishkatul Masabih hadithi na 2744 ya rawaito wannan hadisi ya inganta wannan hadithi da haka hadithin kaga akwai bayan alhamdulillahi ala kulli halin kaga mun samu ƙari a ruwayar Abdullahi dan Umar maimakon alhamdulillah shine alhamdulillahi ala kulli halin an gane ko wa zakara malikun annafi'in an ibn umara idza adasa ahadukum faqila lahu yarhamuka allah falyaqul yarhamuna allah wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum wa zakara malik imam malik ya ambaci wani athar annafi'in daga nafi' maula ibn umar daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yace idza adasa ahadukum idan dayan ku yayi atishawa faqila lahu aka ce masa yarhamukallah Allah ya maka rahama falyaqul yace yarhamunallahu wa iyyakum Allah ya mana rahama da ku wa yaghfiru lana wa lakum Allah ya gafarta mana ya gafarta muku wannan hadisin Imam Malik ya ruwaice shi a cikin Al-Muwatta a cikin Al-Istidhan hadisi na 5 سنده صحيح وظاهر الحديث المبدوء به ان التشميت فرض عين ظاهر حديث ابند حديث يفارا دشي شيني ان التشميت غيد مي اتشاوا فرض عين فرلا تشي تتيلس واتو با فرض كفايه بچي معنا غيد مي اتشاوا in kuna ku ko biyar ɗaya atishawa ba kamar sallama ba kowa sai ya gaishe shi in yace alhamdulillah sai kace yarhamukallah yana amsawa wannan ma yace yarhamukallah yana amsawa wannan ma yace yarhamukallah yana amsawa wannan ma yace yarhamukallah ba za a ce a ɗaya ya faɗa kawai sai sauran ku yi shiru ba an gane ko ma'ana shi gaida mai atishawa fardu ainin ba fardu kifaya bane fadilla ce da take kan kowa da kowa kaga shine amfanin karatu ko yanzu kaga sai mu gyara in mutun ya atishawa ba kamar sallama da aka ce in mutun ɗaya amsa ya dauke wa sauran in ɗaya sallama ya dauke wa ragowar to ita atishawa in dai atishawa kuma yayi hamdala din nan to haƙƙin sa ne ka gaishe shi wani ya gaishe shi wani ya gaishe shi wani ya gaishe shi اختاره ابن ابي زيد ولا دافع له ابن ابي زيد ya zabi wannan ra'ayi cewa fardu ainin ne wala dafi alahu kuma babu wata hujja da za ta tunkuda wannan hujjar cewa fardu ainin ne domin ga hadisi can ma mun karanta haqqul muslimi alal muslimi 60 daga ciki akwai in yi atishawa ka gaishe shi walamma kana al'adisu qad hasala lahu bil udas ni'matun wa manfa'atun yayin da ya kasance mai atishawa in yi atishawa ya samu wata ni'ima da wani amfani bi khurujil abkhiratil muhtaqina saboda ficewar wani hayaki wato wata iska mai hayaki al muhtaqina wanda tai cincirundo ta cushe to da ya fitar da ita ya face ta sai ya ji wani sakayo ya ji wani dadi wannan ni'ima ce sannan wani amfani ne domin rashin fitar ta matsala ce shara'a lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shar'anta masa hamdallahi gode wa Allah ala hadhihi ni'ima akan wannan ni'ima ma baqaya adaihi ala hay'atiha tare da kuma zaman gabobin sa yanda suke tunda abu ne wanda yake girgiza jiki in mutun ya za ga duk ya girgiza amma komai naka yana nan kalau ba abin da ya samu matsala sakamakon karfin iskar atishawa da ka fitar ba'da hadhihi zalzala bayan wannan irin girgiza allati hiya min albadan wadda jiki yayi ka zalzalatil ardi laha kamar fa yanda girgiza kasa yanzu kasa ta girgiza baka ganin ta adin da yake faruwa in kasa ta shekin mota ta rubta gida ya zuba ciki ko ɗan mutane su duk inda ake earthquake baka jin labari to Allah ya sa jikinka yi irin wannan shekin din ba wani noti da ya fita daga inda yake babu wani wayarin da ya tsinke kai baka gode wa Allah akan haka ba wannan girgiza yanzu in ka girgiza in Allah ya ga dama ba wani noti sai ya fadi ba sai ka ji an ce sai an kai mutun kasar waje akan wannan malam sai ka ji an ce kila duk asubutocin mu ba wanda zai iya abin ai dole irin wannan matsala sai an je waje ko a ce wata igiya ta tsinke wani wayarin ya tsinke sai an kwanta a asubuci an kashe miliyan 7 ai ba ma gane ni'imomin shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha atishawa nan da kake kallo kaman ba komai kawai kai ta arha kawai ta fita ni'ima ce ka duba yanda jiki yake girgizawa ka duba yanda ƙasa in ta girgiza irin ta'adin abubuwa da suke lalacewa abubuwan da suke halaka saboda ƙasa ta yi motsi sai kaga gini mai hawa 30 sai ganshi ka abin nan ba ka gani an nuno ƙasashen da suke fama da irin wannan sai ga gaba ɗaya kamar unguwa guda gaba ɗaya sai ga ji ta yi cikin ƙasa ƙasa ce kawai ta girgiza amma ka duba sau nawa kai atishawa jikinka duk zai wannan shekin dan kuma ka ga kalau kake wannan ni'ima ce Allah mun gode wa kana sallallahu alaihi wasallam idza adasa manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam in yi atishawa wada'a yadahu in zai atishawa wada'a yadahu yakan dora hannunsa au thawbahu ko tufafinsa a lafihi a bakinsa sannan waqafada biha sautahu yakan kuma yi kokarin yin kasa da sautinsa amma wani wallahi in yi sai mun firgita duk garbi zaka ji malaice to kaga irin wannan mutum zai sai mazai kasa da muryar kuma ya dan sa wani abu wanda zai dan tare atishawar da kuma sautin ta kada aman ya zamanto yayi karfi sosai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyi sa hannunsa haka in yaji atishawa koyi dauki mayafinsa haka ya dan sa yanda zai zaman to ya tare atishawa an gane ko ga kuma wani atishawa ta sa dama da mura mai feshi ce bai sa komai bai tare hannu bai duk wanda kuke kusa da shi in ga kowa sai ya samu rabansa haka rami ha babba kaga duk wannan akwai rashin kula da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tarewa aiki in ka ji atisha sai ka sa hannu ka tare ko kuma ka dauko hankici maza ka sa sai ka abin da haka duk abin da zai feso kaga ka tare shi ba zai zamanto ya fita ya cutar da wani ba wannan hadithin imamu abu daud ya ruwaito shi a cikin al-adab hadithi na 2029 Imam Tirmidhi a cikin Al-Adab hadithi na 2745 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 2 shafi na 439 hadithin Abi Huraira radiyallahu an wa sahahahu al-Sheikh Shakir al-Musnad Sheikh Ahmad Shakir da yayi tahqiqin Musnad na Imam Ahmad ya inganta wannan hadithin wa yuzkaru anhu sallallahu alaihi wasallam ana ruwaitowa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam anna tathauban rafi' wal adasata ash-shadida min ash-shaytan wai hamma wadda ake take madaukakiya da zaka ga mutun ya hangama bakinsa har can ciki kana hangowa irin wauta da ake samu a wannan wal adasata shadida da irin atisha wannan mai karar gaske mina shaytan daga shaytan ne amma wannan hadisin da'ifi ne ibn sunni ya ruwaito shi a cikin amalul yaumi wal laila hadisi na 264 hadisin ummu salama radiyallahu anha wa sanaduhu da'if إسناد وأن حديث ينادى روني وصح أنه أنه عدس عند رجل فقال يرحمك الله وصح أنه يا إن قنت دقاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدس عنده رجل ونمتن يا أتشاوى أقبان النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيتي الحمد لله سيمن ذا الله يتدشي يرحمك الله اللي مك رحمة ثم عدس أخرى كم كم سيساكين وتأتشاوى تبيو فقال له سيما زالة الرجل مزكوم يتي متوم مرتا كامش ايه انغاني ايه كاكا بابا كاكا يتبع متاني ايكي لدى دي ذكري نيكي تاتي شاوة واني سيه سو قوم دي يسي انتي ما سيرحمك الله ان يتدايا يتبع او تروا ان يتأوكو سيكسي يكا ماتا كسامو فروكول كشاكو يكا ماتا كسامو ميزا غريب انغاني كو يهو ko kuma ya kamata ka samu kaza queen kadan abin da ar-rajulu mazkum lafzu muslim wannan lafzin na muslim ne wa lafzu tirmidhi lafzin tirmidhi annahu qala ba'da al-adasati ath-thalitha manzo Allah bayan atishawa ta uku ne yace wa mutumin ar-rajulu mazkum yace wannan mutumin fa murace ta kama shi wa qala hadithun hasanun yace kuma hadisi ne wato hadith wa qala hadithun sahihun yace hadisi ne sahihi aduba muslim a cikin az-zuhud war raqa'iq hadisi na 2993 hadisi haka imamu tirmidhi a cikin al-adab hadisi na 2743 hadithin salama ibn al-aqwa an abihi radiyallahu anhuma wa li abi daud an abi hurayra radiyallahu anhu mawqufa imam abu daud ya ruwaito hadisi daga abi hurayra amma hadithin mawqufi ne zuwa ga shi abu hurayra shammit akhaka thalathan abu huraira yace ka gaida dan uwanka in yi atishawa sau uku fa ma zada abin da ya karu akan uku fa huwa zukam murace an gane ko yawa wannan athar din shi ma hasan ne imam abu daud ya ruwaito shi cikin al-adab hadisi na 2000 ko da 34 da 2535 hadisin abi huraira radiyallahu anhu mawqufan wa marfu'an kuma an ruwaito shi ma marfu'i bayan mawqufi din wa hassanahu al-albani fi sunan abi daud lokaci yayi ko akwai saura ko zamu iya karasa na iya karasa fa in qila alladhi fihi zukamun awla an yud'a lahu qila yud'a lahu kama yud'a lil marid idan wani zai iya cewa ai alladhi fihi zukam ai ko wanda yake da mura awla an yud'a lahu shi ya kamata ma yayi addu'a wanda mura ta kama shi ai yana bukata addu'a to wace addu'a za a yi masa qila sai aka ce yud'a lahu kama yud'a lil marid sai a yi masa irin addu'ar da ake wa mara lafiya an gane ko la ba'sa tahurun insha Allah ko kuma wata addu'a dai da ake wa mara lafiya wa amma sunnatul udas amma game da sunnar atishawa alladhi yuhibbuhu Allah wa huwa ni'ma wato wanda Allah ta'ala yake so domin ita atishawa ni'ima ce fa innahu ila tamami thalath to sunnar gaida mai atishawa zuwa cikar uku ne guda uku ne yayi daya aka gaishe shi yayi biyu aka gaishe shi yayi na uku to shine zuwa uku kenan wa qawluhu fi hadhal hadith fadin sa da ya fada a wannan hadithin ar-rajulu mazkum tanbihun ala du'a ilahu bil afiya ma'ana ba wai dan an ce ar-rajulu mazkum ana nufin ba za a yi masa addu'a ba ma'ana ana jan hankali ne akan yi masa addu'ar Allah ya bashi lafiya an gane da yayi atishawa dai kace yarhamukallah yayi ta biyu yayi ta uku to in ya ƙara wata sai kace Allah ta'ala ya baka lafiya Allah ya bada Allah ya kawo Allah ya kawo sauki ya bada afwa wa fihi i'tizarun min tarki tasmiyatihi ba'da thalath wato min tarki tashmitihi ba'da thalath kuma a cikin wannan magana akwai bada uzuri ga shi mai atishawa na kin gaishe shi bayan ukun ya sani ba wai kin gaishe shi kawai kai ba kar ya ga kai yayi daya yayi biyu yayi uku kuma ka an masa shiru a'a wannan neman uzuri ne cewa yanzu shi matsalarsa ya zama kamar mara lafiya da haka yana buƙatar addu'ar marasa lafiya wa idha hamidallaha fasami'ahu ba'dhum duna ba'din idan mutun yayi atishawa ya gode wa Allah wasu sun ji ya ce alhamdulillah wasu basu ji ba fas sawabu zance wanda yafi zama daidai an yushammitahu man lam yasma'ahu wanda ma bai ji shin ba ya gaishe shi idza tahaqqaqa annahu hamidallah indai ya tabbatar da cewa ya gode wa Allah duk da bai jiyo ba amma daga can ya ga da ya atisha ya dan motsa bakin sa ko kuma ya ji wasu na kusa da shi sun masa yarhamukallah da alama sun ji ya ce alhamdulillah to shi ma sai ya gaishe shi wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in hamidallaha fashammituhu in ya gode wa Allah ku gaishe shi wannan hadisin ya gabata wa idza nasiya alhamda idan mai atishawa ya manta alhamdulillah ya manta bai ce alhamdulillah ba qala ibnu al-arabi ya ce la yuzakkiruhu ba zai tunatar da shi ba ba a ce ka tuna mai baka ce yarhamukallah baka ce alhamdulillah ba za a tuna masa ba wa zahirus sunna yuqawi hadha alqawl zahirun sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana karfafa wannan kaulin annabi cewa in ya gode wa Allah ku gaishe shi in bai gode ba fa ka ku gaishe shi ba inda aka ce in bai gode wa Allah ba ku tunatar da shi ba a ce haka ba kawai shikenan in ya gode wa Allah ku gaishe shi in bai yi ba sai ku shiru wa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yuzakkirhu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tunatar da wanda yaga ya manta bai ce alhamdulillah ba wa huwa aula bi fi'li sunnati wa ta'limiha manzo Allah shi yafi cancanta ko da aiki da sunna da kuma koyar da ita wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam hadithi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annal yahuda kanu yata'adasuna indahu yahudawa suna yin atishawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum suna fatan ya ce musu yarhamukumullah da ko sai mutum ya zo ya kakaro atishawa dan ya ji annabi ya masa wannan addu'a yarhamukallah ai kaga kai ma baka kyautawa kanka ba kai atishawa kai shiru kaji yahudawa ma wannan addu'a ta yarhamukallah suna santa to ya za kai atishawa kai fuska kaiwa kanka kamata kai kana atishawa kace alhamdulillah zaka samu taron masu gaisuwa ga sanan kowa yana ce ma yarhamukallah yarhamukallah ai yanzu ko ta mutum daya aka ce an karbi yarhamukallah hudinsa ai kaji ka more da aka karkaiwa kanka keta ko sau nawa za ka yi atishawa ka ce alhamdulillah mutane kuma su yi ta gaishe ka kaji yahudawa ma zuwa suke gaban annabi su yi atishawa suna sanya ce musu yarhamukallah yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah fa yaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum maimakon yayi musu wacce addu'a sai ya ce yahdikumullah wa yuslihu balakum dan su shiriya suke bukata sai ya ce Allah ya shirye ku ya gyara zukatanku su yarhamukallah suke so ya za yi muku rahama ba ku kun ce Allah biyu ne ko uku an bayyanta ko yawa so nake mu samu gurin tsayawa na'am an ba da amsa ma to shikenan to alhamdulillah to insha Allah mun zo kan babi ko wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Adab hadisi na 2538 Imam Tirmidhi a cikin Al-Adab hadisi na 2739 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 4 shafi na 400 Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Al-Kubra cikin Amalul Yawmi wal Laila hadisi na 9990 hadisin Abi Musa Al-Ash'ari radiyallahu an wa sahahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidhi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin